뚜루뚜뚜뚜루뚜빠 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 뚜루뚜뚜뚜루뚜빠
Drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
Do 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 ba. Do 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 ba.
It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. 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 Gonna take some time to do the things we never had.
Do 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 ba.
Da 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 da